akwai wanda suke tambaya game da azumin arfa wanda zai kama ranar asabar wasu suna cewa wasu malamai sun ce ba za a yi ba wasu kuma sun ce za a yi to a dunkule ansa ta din na sha magana akan wannan a dunkule ansa ta shine za a yi hadisin da yake magana hadisin Abdullahi bin Busur ko kuma irwasa as-samma bint Busur hadisi ne da malamai magabata suka yi ta magana akan ta da yawa daga cikin magabata sun soki hadisin irin su Imam Malik irin su Al-Auza'i irin su Al-Imam Az-Zuhri yake cewa lam azal bihi katiman hatta ra'aytuhu intashar an tambaye shi yace hadha hadithun himsi wannan hadisin mutanen Sham ne yana nufin wani kuskure ne da mutanen Sham suke fadar sa ke cewa ina ta boye shi amma sai naga kawai ya yadu Imam Malik yana cewa hadisi ne na ƙarya da yawa dai akwai maganganun malamai wanda mun taba yin bayani akan wannan sannan kuma koda ya inganta a gurin waɗanda suka inganta shi kamar Ibn Hibban Ibn Khuzaima sun inganta hadisin wanda suka inganta shi malamai sun masa fassara da cewa abinda ake nufi mutum ya azumci asabar ya keɓance ta da azumi saboda zaton ko tana da wani falala wannan an hana kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kada ku yi azumin ranar juma'a illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kar ku ware juma'a da azumi amma kuna iya hada ta da wata yin da wani rana gabanin sa da rana bayan ta wannan hadisi yana cikin sahihaini annabi ya ga ɗaya daga cikin matansa tana azumi ranar juma'a yake cewa jiya kin yi azumi ta ce a'a yace gobe zaki ta ce a'a yace to ki aje azumi ki in aka ce wa mutumin da yake azumi ranar juma'a gobe za ka yi wace rana ake nufi asabar sai kaga ba gaba ɗaya aka ce ba a yin azumi asabar ba to sannan azumin arfa azumi ne wanda yake wanda zai yi shi yana yin sa ne a matsayin ranar arfa ba ranar asabar ba sai yasa ake ce masa sawmu yawmi arafa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sahih muslim hadisin qatada ibn da'amat as-sadusi afwan hadisin abu qatada al-ansari aka tambaye shi game da azumin arfa su'ila an sawmi yawmi arafa qala yukaffiru as-sanata allati ba'dahu qablahu allati ba'dahu yana kankare laifin shekarar da ta gabace shi da wacce take bayan sa wato yana kankare laifin shekaru biyu kaga yawmi arafa saboda ka azumin ana yin sa ne saboda yinin arfa ne ba saboda yinin asabar bane an hana a yi azumi a ranar asabar saboda rana ce da yahudawa suke girmama ta don haka kada mutum ya ware ta ya ce zai yi azumi a ciki sai ya zama ya kwaikwayi yahudawa wajen girmama ranar da suke girmamawa to amma yayin da mutum ya azumin arfa sai ya faɗo ranar asabar wanda ba a cewa ya girmama asabar don kowace rana ya faɗo ma zai yi sannan akwai hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda ya umarni da azumummuka daban-daban amma ba a ji shi cewa ya togaci cewa in azumin ya faɗo ranar asabar kakai ba kamar siyamu daud da annabi yake cewa afdalus siyami siyamu daud azumin da yafi kowane shi ne azumin daud azumin annabi daud ya sumu yawman wa yafturu yawman yau kai gobe ka ajiye yau kai gobe ka ajiye wanda zai irin wannan azumin tabbas wata rana sai ya faɗo ranar asabar amma ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi togaciya ba yace sai dai in ya faɗo ranar asabar to sai ka tsallake biyu yau kai gobe zaka yau kai yau juma'a kai gobe asabar sai ce ka kuma ajewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai togace wata rana ba daga cikin kwanaki sannan bayan wannan akwai ayyamul bayd wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Abu Dharr Abu Huraira wasiyar yin azumin kwana uku a kowane wata su ne ayyamul bayd kwana na goma sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata to kaga kwana na goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar suna iya asabar tana iya shigowa ciki ya yi umarni har ila yau da sittan min shawwal asabar na iya shigowa ciki da ire-iren waɗannan hadisai da dama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan wasu azumummukan nafila ba tare da ya yi togaciya ba to shi yasa wasu malamai suke cewa idan ma an inganta hadisin to ya kamata a ɗauke shi a matsayin yana nufin keɓance asabar amma idan za a haɗa ta da wani yini gabaninta ko bayanta to wannan babu komai. Wannan shine fahimtar manyan malamai, wannan shine fahimtar Imam Ahmad kamar yadda Al-Asram ya rawaito daga wajensa, ce fahimtar Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Majirinsa Ibn Al-Qayyim, ce fahimtar Imam Al-Tahawi, da yawa daga cikin malamai abinda suka fahimta kenan, har ma daga cikin su har ma waɗanda suke inganta hadisin Busra, babin nan Abdullah bin Busr ko As-Samma bint Busr, har su din ma sukan yi masa wannan fassara. An samu wasu ƴan kaɗan waɗanda suka fassara da cewa an hana gaba ɗaya Imam Al-Tahawi ya ambato wannan cewa wasu sun karhanta, shi ma ba cewa sun haramta ba, sun karhanta yin haka. Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana daga cikin waɗanda suke hanawa, cewa sai dai mutum ya yi haƙuri, inda har ya faɗo ranar Asabar sai dai ya yi haƙuri. Yana daga cikin wanda suka ɗauki wannan fahimtar, amma galibin malamai sun saba masa akan wannan, kuma hakan har wannan abinda yawancin malamai suke faɗa insha Allah shi zai fi zama daidai, musamman ma shi hadisin kansa akwai rigingimu masu yawa akansa, musamman magabata duka suna sukan hadisin.